الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata hudu ga watan al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 10 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama littafin da ake kiransa da suna na Nawaqidul Islam yau insha Allah ta'ala zamu shiga sabon wani littafi mai suna al-aqidatul wasitiyya don haka kafin darasi na yau ba da fi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am
tamam sallah ta kasar mai bulaguro idan ya bar azwar ana ya kai inda kasar zata same shi yana iya
wani misali mutum ne bai yi azzafar ba sai ya fita bulaguro ya bar gari wannan azzafar kin lokacin da bai fita ba yana cikin halin bulaguro shin cika ta zai yi ko kuma kasarun ta zai yi matukar lokacin da ka bar gida lokacin azzafar bai fita ba ko la'asar to iya abinda za ka yi kasarinsu za ka yi an gane ko misali a nan ka fita bulaguro kamar wajen karfe 3 ko zuwa 4 ko kuma ka fita bulaguro wajen karfe 5 wanda wani uzuri ya gitta maka baka yi azzafar baka yi la'asar ba misali bacci ya dauke ka baka samu yin azzafar ba baka falka ba lokacin la'asar yayi kuma baka samu yin su gaba ɗaya sai ka fita bulaguro to idan ka riga ka bar gari an gane ku to anan azzahar da la'asar kin idan zaka yi su kasar amma inda a ce azzahar da la'asar sun kubce maka a halin zaman gida ka fita bulaguro to in zaka ramu su a cikin halin bulaguro zaka cika su irin sallah ta gida haka misali salloli waɗanda suka kubce maka kana cikin halin bulaguro ba kai ba misali baka yi azzahar baka yi la'asar ba kana cikin bulaguro rana ta fada lokacin da ka iso gida idan zaka yi su ne sallah ta kasaru domin sun kubce maka a cikin hali wanda yake na bulaguro amma da a ce mai bulaguro zai iso gida rana ta kusa fadawa abinda ya rage masa kafin rana ta fada zai samu raka'a 5 cikakku shi kuma bai yi azzahar bai yi la'asar ba a halin bulaguransa to anan da azzahar da la'asar gaba ɗaya zai yi su sallah ta zaman gida kowace raka'a 4 zai yi ta an gane ku in kuma kasancewar abin da ya rage masa kafin rana ta fada baya wuce raka'a 4 ko 3 ko 2 ko 1 to anan azzahar zai yi ta sallah ta bulaguro amma maga wannan la'asar zai yi ta sallah ta zaman gida domin me yasa ita ya zo a lokacinta to haka zaka kiyasta a bangaren abin da ya shafi sallar wato magariba da isha kenan gab da ke towa al-fajr na'am
a yanzu wannan wanda yana da janaba ya manta yi sallah
sannan ya tuna. Wai mutumin da yake da janaba ya manta cewa yana da janaba, sai bayan gama sallah ya tuna menene matsayin sallar sa da yayi. Sallar sa da yayi wannan sallah ce fatacciya, dole zai ci yayi wanka ya sake ta. Dalili akan haka, akwai hadisi wanda yana cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik. Umar Allah ya kara masa yadda ya jagoranci wasu jama'a sallah, bayan gama sallah Umar ya tuna cewa yana da janaba. Umar ya je yayi wanka ya zo ya sake sallah, amma mamun gaba ɗaya ba wanda ya sake sallah. An gane ko? Don haka su sallar su sallah ce ingantacciya, amma shi dole sai ya sake. Don haka a duk lokacin da mutum ya manta yana da janaba ya yi sallah, ko sallar kwana nawa ya yi, to bayan tunawarsa dole zai yi wanka ya sake waɗannan salloli da ya sallata. Na'am. To wannan duk bayani ya gabata akan wannan a darasin mu na ranar Lahadi. Na'am. Washin akwai wani lokaci da aka keɓance wanda an fi so mutum ya yi bulaguro a cikinsa, kamar ko wata rana ko wani lokaci? Ƙwarai ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da aka fi so mai bulaguro ya fita izuwa bulaguransa ita ce ranar Alkamis. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi yana fita bulaguro a ranar Alkamis, kuma yana fita a lokacin hantsi. An gane ko? A lokacin hantsi manzon Allah yake fita. Misali lokacin wallaha kenan. Idan aka ce lokacin wallaha shine kamar misali karfe 7 zuwa 8 zuwa 9, an gane, zuwa 10, wannan to shine wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi yake fita bulaguro kenan. Wannan kuma yana da alaka da bulaguro wanda yake kai kake da mallakar kanka a cikin wannan bulaguro, amma kaddara cewa ba motar ka bace ko mota ce ta haya, ko kuma garin da zaka je ba a samu mota sai rana kaza da kaza, kuma babu rana Alkamis a ciki. Kaga anan maganar ka ce sai Alkamis, wannan akwai wani nauyi wanda zaka kuntata ma kanka kenan. Anan in kai ne kake da abun hawanka na musamman, kuma kana da wani lokaci kayyadaddi wanda zaka fita da bulaguro, to wannan an fi so mutum ya fita ranar Alkamis, kuma a lokacin hantsi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Wannan kuma sai an koma cikin, akwai hadisi na Ka'ab ibn Malik, wanda hadisin yana cikin sahihai, shine ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bulaguro ya fi so ya fita ranar Alkamis, kuma yana fita bulaguransa a lokacin hantsi. Amma ba maganar ba ka je cewa wai malami ya baka sa'a, ya baka ranar da zaka yi bulaguro. In ya isa ya ba wani sa'a, to ya ba kanshi. Hausawa suke cewa kura in tana maganin zabu ta makanta. An gane ku? Kenan in har wani ya isa ya ba wani sa'a, to shi mi ya hana ya ba kanshi? Ya kamata mu ga cewa ya fi kowa koshin lafiya a cikin jama'a, ya fi kowa wadata, ya fi kowa dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na alkhairi, kuma ya zamanto ya ije ma kansa dukkan wani sharri da mugunta. Don haka ba da sa'a wannan abu ce wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala, shi ke ma bawansa dace akan duk wasu al'amura da ya sa gaba. Hatta da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ba sa tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan abubuwa, janyo amfani ko ije ma kai cuta ko yaye ta. Kamar yadda Allah ya faɗa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ya faɗa ma jama'a kowa ya ji, kulla amri kuli nafsi barran wala naf'an illa ma sha Allah, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وبنجي تعالى يجي فداموس شيني بانا إيا ملكا ما كينا جنيو أمفاني كومن كنكنتسا أغاني كو كما بانا إيا ملكا ما كينا إجي چوتا كويايتا ولا أعلم الغيب كما بقو دكاري نيبان سنغيبوبا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله چي دسو ni bana iya mallaka ma kaina wato ije cuta ko yayi ta ko kuma janyo amfani zuwa kaina illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so yaga dama ya same ni na alkhairi shike samuna kuma yayi cuta da ije ta wannan duka abu ne wanda ke hannun Allah shi yake ije ma bayin sa gaba daya duk wani abin ki abin kyama kuma in ya same su ba wanda sai yayi musu face shi sai yace walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita ma kaina alkhairi an gane ku wama masaniye su kuma da duk wata mugunta ba ta shafe ni ba rashin lafiya ko talauci ko wani tsoro ko firgici ko wani kangi in ana Allah yace bayyana musu matsayin ka ce ni ban zaman tuba illa nadhiru face mai gargadi ne da gidan wuta ga duk wanda ya kangare ma ubangijin sa wa bashirun kuma ni mai bada albashir ne game da gidan aljanna di kaumi yu'minu ga jama'ar da suke yi imani da ubangijin su subhanahu wa ta'ala dan haka dai a takaice ba maganar cewa malami ya baka sa'a ya ce ka fita rana kaza ko ka fita a lokaci kaza idan kana son sa'a ka biyo tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan zaka samu sa'a da cin nasara a rayuwarka Na'am. Wai marayu ne Allah ya musu rasuwa wannan kai mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar marayu waɗannan marayu ya bar musu gadan gonakai sai wani dan uwan mahaifin ya dauko su ya dawo da su birni yake kula da su waɗancan gonakai da ya bari wasu ƴan uwan mamacin suna nomawa menene matsayin nomawar da suke anan shi wanda yake waliyin marayun ma'ana wanda aka jibinta al'amuran su a hannun shi anan yakan iya noma waɗannan gonakai domin shi ya amfana kuma ya amfanar da waɗannan marayu an gane ko domin gonakai dukiya ce kenan anan yana iya nomawa idan ya noma sai yayi kisasi ya ware kasan marayu na gonar su da ya noma sannan shi ma ya ware kasan shi ta hanyar adalci idan ko wasu za a ba to waɗannan a ba su da sharadi menene sharadi in ma a ba su hayar gonakan nan kenan su je su noma amma ga abin da za su biya duk a tsawon shekara in sun noma wannan gona ga abin da za su biya domin wannan dukiya ce ta marayu wanda baya halatta wani ya zo ya yi abin da ya ga dama a cikinta dole sai da izinin su su kuma ba su kai matsayin shiga hankalin su balantana su ba da izinin cewa a yi amfani da gonakan su an gane ko amma ba za a bar gonakan haka nan su yi shaya abinda za a yi kenan a bada hayar su ko kuma wanda yake so ya zo ya noma ya kawo iri ya shuka ya nome ya yi komai a ƙarshen damuna da kaka abinda aka samu ya ware kasan kenan abinda aka samu na amfani a matsayin kenan hayar gonar su da ya noma wannan shine abinda ya dace wato kamar yadda muka yi bayani a farko cewa darasi da ya gabata mun gama na waqidul Islam yau insha Allah ta'ala za mu fara sabon littafi mai suna al-aqidatul wasitiyya haka sunan littafin yake an gane ku ko kuma mu ce sunan da yafi shahara da shi kamar yanda zamu iske yana da suna na musamman kamar yanda shi mawallafin ya ambace shi da wannan suna. To amma kafin mu shiga littafin gadangadan ya kamata mu zuma gida ta kofarsa, ma'ana mu gabatar da shimfiɗa takaitattu guda biyu. Muqaddima ta farko abin da ya shafi bayani game da shi mawallafin littafin, shimfiɗa ta biyu shine abin da ya shafi littafin, mu san shi wannan littafi da abin da ya kunsa. Dangane da muqaddima ta farko abin da ya shafi mawallafin littafin, za mu yi bayani kamar akan abubuwa 12. Abu na farko, mu san dangantar shi da lokacin da aka haife shi. Abu na biyu shine mu san jama'arsa, ma'ana dangin shi, kenan mahaifansa a cikin wani yanayi ne suka tashi. Gaba ta uku, mu san su wane ne malamansa wanda ya yi karatu a wajensu. Gaba ta hudu shine mu san su wane ne almajiransa waɗanda suka fa'idanci iliminsa. Al'amari na biyar, mu san da cewa asalinsa wato ɗan wani mazhabi ne, ma'ana wani mazhabi yake bi daga cikin wato waɗannan almazahibul arba. Abu na shida shine bayani dangane da aqidar shi, musamman ne ne aqidar shi wannan malami. Al'amari na bakwai shine bayani game da littattafan da ya wallafa, babbar gudunmuwar da ya kawo ma addinin musulunci domin ci gabansa da habakarsa da wato kokarin addinin musulunci ya daukaka ya kire duk wani addini. Al'amari na takwas shine bayani game da sifofinsa na halitta da na ɗabi'a da na ɗabi'u, musan sifofinsa na halitta da kuma ɗabi'unsa. Al'amari na tara shine irin jihadin da malam yayi, ma'ana iya kokarin da ya bada domin ci gaban addinin musulunci. Al'amari na goma shine yabo wanda malamai suka masa. Al'amari na 11 shine ƙaryace-ƙaryacen da makiya da abokan gaba suka kirkira suka liƙa masa. Al'amari na 12 na ƙarshe shine bayani game da irin jarrabawa da bala'i da musibu da malam ya hadu da su a rayuwarsa, kuma da lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa. Gaba ta farko abin da ya shafi dangantarsa da ranar aihuwarsa. Shi dai wannan mawallafi abu na farko yana da kinaya, yana da lakabi, yana da suna. Kinayarsa shine Abul Abbas, Abul Abbas. Amma za mu iske cewa malam bai taɓa yin aure ba balantana ya aihu. Don haka kenan sai mu fahimci cewa ita kinaya ashe bata keɓanta ba cewa sai kana da ɗa. Ko ba ka da ɗa za ka iya ma kanka kinaya, ka sanya ma kanka cewa kai ne baban wani ko mahaifinka ya sa maka tun a ranar da za a zana sunanka a ambace ka cewa kinayar ka wani. Domin ita kinaya tana nuna cewa wanda aka masa wannan alkunya ana girmama shi, ana darjanta shi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci cewa Aisha ta ma kanta kinaya da sunan ɗan ƴar uwarta shine abu wannan wato Abdullahi ibn Zubair, don haka ake ce mata Ummu Abdullahi. Kaga Aisha bata taba aihuwa ba, amma ake ce mata Ummu Abdullahi. Haka Suhaib ibn Sinan ar-Rumi kafin ya yi aure ya aihu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kinaya Abu Yahya. To dan haka dai alkunyar malam shine Abul Abbas, lakabinsa shine Taqiyuddin Sheikhul Islam. Yana da lakabi biyu, kace masa Taqiyuddin ko kuma kace Sheikhul Islam. Abinda ake nihi da Sheikhul Islam ma'ana mutumin da ya tashi akan dabi'u da halaye wato na mabiya musulunci. Dabi'unsa da halayensa dabi'u ne wanda musulunci ya karantar, wanda ya kubuta dangane da duk wani jahilci da wauta na kuruciya. Mutumin da ya tashi akan tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kiyaye farlai da nafilfili, to wannan shine ake masa irin wannan lakabi, a ce masa Sheikhul Islam. Shi duk wata wauta da jahilci na kuruciya bai san da shi ba, da ya tashi ma ya tashi akan addinin Allah. Sunansa shine kenan Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn al-Khadir ibn Muhammad ibn al-Khadir ibn Ali ibn Abdullah ibn Taymiya al-Harrani kenan sunansa na hakika, wanda mahaifinsa ya rada masa shine Ahmad, kenan mahaifinsa shine Abdul Halim, kakansa na farko shine Abdul Salam, kakansa na biyu shine Abdullah, kakansa na uku shine Al-Khidir, kakansa na hudu shine Muhammad, kakansa na biyar shine Al-Khidir, kakansa na shida shine Aliyu, na bakwai shine Abdullah, kakansa na takwas shine Ibn Taymiya. Kun gane ko? Al-Harrani kenan wannan nisba dangantar shi zuwa birnin da ake kiran shi birnin Harran. Harran yana cikin wato kasar Sham kenan, Suriya a yau. Dangane da wannan lakabi da ya shahara da shi Ibn Taymiya, wanda Ibn Taymiya ke Ibn Taymiya kakansa ne wanda yake na bakwai. Kamar yadda malaman tarihi suka faɗa suka ce, wannan lakabi da ake ma kakansa na bakwai cewa Ibn Taymiya, kakansa wanda yake na biyar, an gane ko? Wato lakabin da ake masa shi kenan da ake ce masa Ibn Taymiya, kakansa na biyar wato yayi hajji sai ya bi ta wato iyakar birnin da ake kiran shi Tayma. Lokacin da za yi hajji sai ya bi ta wani birni da ake kiran shi Tayma. To a wannan birni na Tayma sai aka yi katari, ya ga wata ƴar yarinya tana wasa. Lokacin ya gama hajji ya dawo gida sai ya samu matarsa ta aihu, ta haifa masa ɗiya. To wannan diya sai ya ringa kiranta yana cewa ya Taymiya, ya Taymiya, yana danganta ta ne zuwa wancan birni da ya ga yarinya tana wasa kenan, birnin Tayma, wanda shi birnin Tayma yana kusa wato da birnin Tabuka kenan, yana cikin daula ta Saudiya a yau. Don haka sai aka masa lakabi ake ce masa Ibn Taymiya kenan, ainihi kakan shi ne Ibn Taymiya kenan. Dangane da abin da ya shafi ranar aikuwarsa, an haife shi a ranar Litinin 10 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 661 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. A ranar Litinin 10 ga watan Rabi'ul Awwal kenan shekara ta 661 aka haife shi. A inda aka haife shi ko shine birnin da aka danganta shi Harran, an gane ko? A birnin Harran aka haife shi kenan, wanda gari ne daga cikin garuruwa waɗanda suke na birnin Sha. Al'amari na biyu dangane da wato jama'ar sa, ma'ana danginsa. Jama'ar sa sune ake kiran su Ahlu Taymiya, ma'ana iyalin Taymiya, wanda suna daga cikin jama'a waɗanda suke masu asali, masu daraja a birnin Harran. Ai duk garin da zaka je akwai waɗanda suke ƴan babban gida, waɗanda in aka ce a garin nan suwa suwa ne masu daraja, za a iya zana cewa iyallan wane da iyallan wane da iyallan wane. To jama'ar safamikin shi kenan jama'a ce mai daraja a wannan birni na Harran, wanda kuma jama'arsa sun shahara dangane da abin da ya shafi ilimi na addini da kuma kokari a wajen ibada, wanda daman duk wata daraja da bawa yake samu a rayuwarsa ta duniya ko a makoma lahira tana karkashin ilimi na addini da kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. to dangin sa daman a wannan birni na Harran iya abinda suka shahara da shi ilimi na addini da kokarin ibada domin akwai kakansa wanda ake kiran shi Abul Barakat shine Majduddin an gane ko Abul Barakat Majduddin wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabin Hanabila wanda abinda ke nuna cewa gidansu ya tashi akan ilimi na addini wannan kakan nashi Abul Barakat shi ya wallafa wani gagarumin littafi wanda ya tarar da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman hadisan da suka shafi hukunce-hukunce na ibada littafin da ake kiran shi Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa kenan shine wanda wato al-imamu Shawkani ya zo ya masa sharhi littafin da ake kiransa da Nailul Awqar wanda yana fitowa juz'i 8 ko kuma ce mujalladi 8 to kakansa shine ya wallafa wannan littafi kuma tare da cewa mahaifinsa Abdul Halim Abul Mahasin shi ya jibinci karantarwa a wata babban makaranta a birnin Harran bayan mutuwar mahaifinsa an gane ko mahaifinsa kenan shi ya jagoranci karantar da jama'a a wannan babban makaranta wanda kakan shi kenan Abul Barakat ya gina ta wanda yake kokarin karantar da jama'a dan haka shi mahaifinsa Abdul Halim shi ya karantar da dan nashi Abul Abbas da kuma dan uwansa Abu Muhammad kenan da shi da dan uwansa kanansa gaba ɗaya mahaifinsa ya karantar da su ilimi na addini dan haka dan uwan nasa Abu Muhammad shi a inda ya kware ya kware akan abin da ya shafi fiqhu ta mazhabin Hanabila kuma yayi fice a wannan bangare al'amari na uku shine abin da ya shafi malamansa kamar yadda almajirin sa Ibn Abdul Hadi al-Maqdisi yana cewa wa shuyukhul ladina sami'a minhum akthar min 100 shaykh malamansa wanda ya ji karatu daga wajensu wato sun haura akan malami 200 malaman da ya yi karatu a wajensu sun haura akan malamai 200 ya ce daga cikin malamansa waɗanda suka fi shahara wanda ya fa'idanta da su fa'ida ƙwarai akwai Shamsuddin shine Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi wanda Allah ya masa rasuwa a shekara ta 682 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban malami daga cikin malamansa Shamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi sannan daga cikin malamansa waɗanda suka fi shahara akwai Aminuddin Abu Yumun shine Abdul Samad Ibn Asakir ad-Dimashqi ash-Shafi'i wanda Allah ya masa rasuwa a shekara ta 686 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin manyan malamansa malami na uku shine Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Qawi Ibn Badran Al-Mardawi wanda Allah ya masa rasuwa a shekara ta 703 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta hudu abinda ya shafi almajiransa malam yana da almajirai masu tarin yawa domin bayani ya gabata akwai babbar makaranta a birnin Harran wanda ya gaje ta daga wajen mahaifinsa Abdul Halim to wannan makaranta ta yaye almajirai waɗanda suke masu yawa sun zama manya-manyan malamai sun wazu a duniya domin karantar da addini malamin da yake bayani game da wannan tarjuma yace har yau yace wannan makaranta tana nan bata gushe ba tana nan ana karantar da al'umma ilimin addini daga cikin shahararru daga cikin almajiransa akwai Shamsuddin Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 744 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan almajiransa ya wallafa littafi wanda ake kiran shi Al-Muharrar fil Hadis wanda littafi ne wanda yake ya kunshi hadisai waɗanda suka shafi hukunce-hukuncen ibada wanda aƙalla littafin ya kunshi hadisi kusan 2000 sannan daga cikin manyan almajiransa almajiri na biyu shine Shamsuddin Zahabi al-Imam Zahabi wanda ya wallafa littafin da ake kiransa da suna Siyaru A'lamin Nubala kuma ya wallafa wani littafi wanda yake sananne anan a wajen mu littafin da ake kiran shi Al-Kaba'ir to Shamsuddin Zahabi malami ne wanda yake kasaitacci wanda duk a cikin malamai waɗanda suka kawo gudunmuwa game da ɗaukaka addinin musulunci wanda suka yi fice a fage wanda yake na ilimi to Shamsuddin Zahabi yana cikin su wanda in zaka kirga manyan malamai 10 a yau to al-Imam Zahabi yana daga ciki wanda ya ishe mu ya nuna mana malami ne wanda yake digadigan shi sun taka ƙasa a fage wanda yake na ilimi Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ji kansa yake cewa lokacin da Allah ya azurta ni da yin haji da nazo shan ruwan zanzan sai nayi addu'a nayi niyya nace ya ubangiji abinda nake fata ka bani ilimi irin ilimin al-Imam Zahabi saboda shi a iya tunanin sa bai ga wani malami wanda zai yi burin ilimin sa sama da al-Imam Zahabi yace na sha zanzan na gama na koma gida ubangiji ta'ala sai ya haskaka masa fahimtar sa ya buɗa masa hanyoyi na ilimi tafiya ta yi tafiya ya ce sai na ringa ganin cewa a yanzu na kiri al-Imam Zahabi ya ce ashe kyautar Allah yawa gare ta inda na san haka ne da sai na wuce haka abinda zan roƙa to al-Imam Zahabi almajiri ne daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah manyan ɗalibansa shi al-Imam Zahabi Allah ya masa rasuwa shekara ta 748 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaminsa na uku shahararren almajirinsa na uku shahararren almajiri malami ne wanda sananne ne a wajenmu shine Shamsuddin Ibn Qayyim ne al-Jawziyya wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 751 sannan babban almajirinsa na hudu akwai Shamsuddin Ibn Muflih wanda ya wallafa wasu manyan littattafai littafin da ake kiran shi Al-Furu sannan da Al-Adabu Shar'iyya wanda shi Ibn Muflih Allah ya masa rasuwa shekara ta 763 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almajirinsa na biyar daga cikin manyan almajiransa shi ma sananne ne a wajenmu shine Imaduddin Ibn Kathir an gane ko sahibul tafsir wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 774 to wannan kadan daga cikin manyan almajiransa wanda a bangare na tafsiri in aka ce Ibn Kathir to dole za a jinjina masa an gane ko a manyan tafsirai wanda suke na ahlus sunna Ibn Kathir yana daga cikin tafsirai manya waɗanda suke guda biyar to Ibn Kathir almajiri ne daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah sannan gaba ta biyar wato mazhabinsa ainihi shi Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya tashi akan mazhabin al-Imam Ahmad an gane ko mazhabi na Hanabila sannan tafiya ta yi tafiya kamar yadda al-Imam Zahabi yake cewa wala hulana iddatu sinin la yufti bi mazhabin muayyan yace yau da shekaru masu yawa yace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kai wani matsayi baya bada fatawa da wani mazhabi yace mazhabi kaza yace kaza bal bi ma qama dalilu alaihi inda yana bada fatawa da abinda dalili ya tabbata a gunsa an gane ko shi mazhabi kana biyo shi domin ka fahimci addini to lokacin da ka zama malami in zaka bada fatawa ba maganar cewa kai ta kalidanci kace ai mai littafi kaza na fiqhu yace kaza ko mazhabi kaza yace kaza abinda ake bukata ka bada fatawa sannan ka kawo dalili akan fatawarka to shine al-Imam Zahabi al-Majirin sai yake cewa yau da shekaru masu yawa Sheikhul Islam baya bada fatawa da wani mazhabi wanda yake cewa gaya an gane ko wani mazhabi wanda yake muayyan bal bi ma qama dalilu alaihi inda yana bada fatawa dangane da abinda dalili ya tabbata a gunsa abinda yake da dalili tabbatacce al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i na malamai al-Imam Zahabi yace wala qad nasara sunnatul mahdha yace tsantsa yake cewa tabbas yace ya taimaka ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsantsar taimako wa tariqatas salafiyya wato da hanya ta magabatan kwarai sai yace wa hatajjalaha bi barahina wa muqaddimatin wa umurin lam yusbab ilaiha sannan ya kafa hujja dangane da hanya ta magabatan kwarai da hujjoji da wasu al'amura wanda ba malamin da ya rigaye shi zuwa wannan fage shi yayi kokarin nemo dalilai daga cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja akan wasu al'amura na aqidar magabatan kwarai wanda babu wani malami da ya rigaye shi zuwa wannan fage shine sai ya ce wa aqlaqa ibaratin ahjama anha alawwaluna wal akhiruna wahabu wajasarahu alaiha sannan yayi amfani da wasu ibarat ma'ana wasu kalmomi wanda wato malamai na farko da waɗanda suka biyo baya sun kame bakin su ma'ana sun kasa yin bayani saboda tsoro akan wasu abubuwan dan kada a azabtar da su amma shi ya buga gaba yayi kokari jarumtar da Allah ya bashi ya fito ya faɗi gaskiya akan al'amura wanda wasu suna tsoron su bayyana wanda sun tabbata gaskiya ce ga dalilai sun tabbata amma suna tsoro saboda abubuwan da ake azabtar da mutane wanda ka dauki al-Imam Ahmad yanda aka ringa azabtar da al-Imam Ahmad domin ya ce al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji ba halitta bace aka ringa daura masa igiya ana jin shi a ƙasa ana yawo da shi a cikin gari ana azabtar da shi ana bulala shi iya abinda ake so sai ya ce al-Qur'anu makhluq sai ya ce al-Qur'ani halitta ne to akwai abubuwa da yawa wanda malamai sun tabbata gaskiya ne to amma kasancewar rashin jarumta ba sa iya fitowa su fada to irin wannan shi Sheikhul Islam a irin kokarin da Allah ya bashi da jarumtar da ya bashi sai da ya fito ya bayyana irin waɗannan al'amura waɗanda suke na gaskiya gaba ta shida wato dangane da abin da ya shafi aqidarsa abin da ya shafi aqidarsa sai mu bari shi da kanshi ya bamu amsa kamar yanda yake cikin wata manzuma tambaya ce aka masa dangane da aqidarsa malam kawai sai ya sabu waka yake bayyana wato iya micece aqidarsa shine yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma kalamu muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la yatabaddalu hubbu as-sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل أبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأقبل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشكي بحكمة وكذا التكي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول ولا منظومة منتبه سوكيتا أتكين درسا مدمكي أنا to wannan manzuma tana bayani yana bayani dangane da menene aqidar shi aqidar shi aqida ce salafiyya aqidar magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo baya wanda kuma insha Allah a cikin littafin zamu ga menene aqidar shi al'amari na bakwai dangane da wato littattafan da ya wallafa al-Imam Adh-Dhahabi Allah ya ji kansa yake cewa jama'atu musannafati Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abil Abbas Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah fa wajadtuhu alf musannaf almajirin sa yake cewa na hada littattafansa na kirga ɗaya bayan ɗaya sai da na samu wato littafi 2000 yace kun mara aitu lahu aidan musannafatin ukhar bayan haka yace kuma sai na samu wasu littattafai daban wanda shi ya wallafa akalla littattafan sa sun haura akan 2000 littafin da ya wallafa an gane ku to galibin littattafan da malamai suka wallafa wasu littattafan sun bata ba a rige ba aka haƙƙaƙa su aka fito da su aka dabba su kamar yadda littattafan musulunci da yawa suka hallaka suka bata a lokacin wato tatara da suka shiga birnin Bagadada aka yi ta yanka malamai sai da aka yi ƙurama ta jini wanda duk littattafan musulunci suka kwashe suka ringa zuba su a cikin teku wannan ƙurama ta dijila sai da ruwan ya rikide ya koma baki saboda taddawa wanda malamai suka rubuta littattafai to anan galibin littattafan musulunci suka barci wanda kuma abu ne sananne makiyan Allah kafirai duk garin da suka je suka fada na musulmi din suka ci su da yaki to abu na farko maktaba suke shiga duk su kwashe littattafan karkaje ne sanan yakin mali da aka yi kwanakin nan littattafan musulunci an kwashe su wadanda suke maktuta sun kai su sun dinke me su a can kuma wani malamin mu da ya karantar da mu shine Aliyu Juhani yake fada mana lokacin da zai yi doktora ke shi akwai wani littafi da yake nema wanda ya shafi bahasin shi sai da ya hau jirgi ya je London ya samu littafin a wata maktaba a cikin Ingila shine ne yake zance da abokin shi yake cewa wannan littafin duk ina suka samu shine sai shi baturen yake yayi tsammanin baturen baya jin larabci sai ya ce masa lokacin da aka yi yunwa a Yemen muka je muna ba su abinci duk muka kwashe littafin muka zo da su littafi ne na musulunci maktub amma babu inda zai same shi sai a cikin maktaba ta Ingila to dan haka malamai sun wallafa littattafai masu yawa amma littattafan galibi wasu sun bace ba a fito da su ba to shine yace na tattara littattafan su ne da na kirga littafi 2000 yace bayan na kirga 2000 kuma zuwa wani lokaci na samu wasu littattafai na daban dan haka akwai wato wani abokin jayayyarsa wani makiyinsa wanda ake kiran shi Ibn Zamlakani shine yake yaban malamin yace wa kana lahu liyadu tula fi husni at-tasnif wa jawdati al-ibara wa tartib yace Ibn Taymiya yana da wato dogon hannu game da kyautata wallafa littafi da yanda ake tsara littafi da yanda ake karkasa shi kuma da yin bayani mai gamsarwa a cikin sa dangane da yare sai da ya zamanto abin da yake amfani da su daman maganar larabci wannan bata mata so ba ya kware yayi zurfi akan ilimi na larabci harshe na larabci sannan kuma ya sani harshen yahudawa shine al-ibriya sannan kuma da lugha al-latiniya wanda yayi bayani shi da kanshi ta hanyar da ya fahimci waɗannan yare saboda yare ne wanda yana kusa da larabci wanda galibin kalmomin suna kama da kalmomin larabci ta hanyar nan ya fahimci wannan yare har ya zamanto yana muhawara da waɗanda suke mabiyan wancan addini na yahudanci da harshen su na ibriya al'amari na 8 abin da ya shafi sifofinsa na halitta da kuma na ɗabi'a sifofinsa waɗanda suke na ɗabi'u abu na farko malam ya kasance mutum ne wanda yake mai tsantsar kyauta wanda kuma kyautan nan Allah ya halicce shi akan ta ba wani abu ne wanda yake kokarin koya ma kansa ka san maruwaci a lokacin da aka masa wa'azi aka nuna masa aibin ruwa to idan Allah ya masa dace mumini ne idan ya karbi wannan wa'azi zai ringa kokarin danne zuciyarsa ya koya ma kanshi kyauta wannan sifa ta ruwa ta gushe ya zamanto mutum ne wanda yake mai kyauta to akwai wanda kuma Allah yake halittar shi akan dabi'a kawai ta kyauta to shi akan irin wannan dabi'a ya tashi da ya tashi ma a yaran shi mutum ne mai matukar kyauta sannan kuma mutum ne wanda yake sadauki jarumi ne wanda zamu iske irin shahadin da yayi sannan kuma mutum ne wanda yake mai kyamar duniya an gane ko baya rataye zuciyarsa dangane da wani abu wanda yake na rayuwa dan haka da yawa daga cikin abubuwan da Allah ya haddata masa yakan bari ya kaurace dan tsoron kada ya afka kansa cikin abin da Allah ya haramta abin da ya halatta ma kaurace wa yake dan kada ya je ya fada cikin haram wannan kenan abin da ya shahi sifofinsa waɗanda suke na ɗabi'u da halaye dangane da sifofinsa na halitta launin fatar jikinsa launi ne wanda yake fari sannan gashin kansa da gemunsa gashi ne wanda yake baki lut kurhura ɗan kaɗan yake da ita wato a gemunsa kuma gashin kanshi ya zubo wato daidai har izuwa wato shine fatar kunnensa sannan wato shi tsakatsakiya ne shi ba dogo ba shi ba gajere ba sannan kuma yana da fadin tsakanin kafadinsa an gane ko yana da fadin kafadu sannan kuma mutum ne wanda yake mai babban murya idan yana magana sannan kuma ga fasaha iya zance sannan kuma mutum ne mai gaggawa a wajen karatu idan aka ce iya zance a cikin kalimomi takaitattu a isar da sakon da ake nihi a isar da shi sannan ga gaggawa a wajen karatu sannan kuma wani lokaci fushi yana bujuro masa amma sai ya yi kokari wato ya jimre ya danne zuciyarsa yana da dan saukin fushi amma sai ya yi kokari ya danne zuciyarsa baya zartar da fushinsa wannan kenan abin da ya shafi kenan sifofinsa waɗanda suke na halitta al'amari na tara wato abin da ya shafi jihadi jihadin sa iya kokarin da ya bada domin ɗaukaka addinin Allah malam ya yi jihadi da harshensa da alƙalaminsa kuma da hannunsa an gane ku ya yi jihadi da harshe ya tattauna da duk wasu ɗawa'if jama'u waɗanda suka kauce ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya tattauna da sufiya ya tattauna da yahudawa ya yi muhawara da nasarawa duk wasu da ka sani ɗawa'if ɗin malam ya zauna da su ya tattauna da su ya yi jihadi kuma ya kai su bango da harshen shi sannan kuma alƙalaminsa wannan kuma sai ka koma cikin littattafansa zaka ga jihadin da ya yi da alƙalami sannan kuma ya yi jihadi da hannunsa ya ɗauki makami an fita fagen daga an yaƙi kafirai domin malam ya yaƙi tatar an gane ko tatar su ne wasu ƙabila ne wanda ake kiransu mongol magul ake kiransu wanda suna kama da shinuwa gajajjeru ne suna da kankanen idanu suna da faɗin fuska yanda ka san kamar faifai haka fuskar su take kuma mutane ne waɗanda suke masu ƙarfi mabannata ne sun shigo sun yi banna wadda take mai yawa su suka shiga bagada da suka ringa yanka malamai suka ringa zubar da littattafan musulmi a cikin teku duk garin da suka je sai sun gama da shi sai sun nike shi kuma duk manyan gari sai sun kama sun yanka su to daga cikin su akwai wata runduna wanda ake kiransu ta tatar yakin tatar wanda yake in ka karanta tarihin musulunci yaki ne wanda yake ya shahara to wannan tatar lokacin da ya ringa shiga garuruwan musulmi yana yakar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa shi yazo ya ringa zaburar da musulmi ya hada runduna mai yawa ya hada matasa aka dauki makamai aka tafi aka yake su a wannan yakin da ake kiran shi wato waqi'atu shikhab wanda wannan yaki an yi shi a shekara ta 702 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani yaki da ake ce mishi marjus sufur a ran nan malam ya ja daga ya tsaya tsayuwa wanda take ba gudu ba ja da baya da izinin Allah sai da suka yi nasara dan haka kuma ya shiga wajen wannan sarki ta tara wanda ake sarki wanda yake na tatar wanda ake kiran shi Qazan Sheikhul Islam ya shiga wajensa ya tattauna da shi sai da ya kai jama'ar da suke zaune a wurin wannan sarki gaba ɗaya sun dimauci irin yanda ya buga gaba ya zo wajen wannan sarki ya gaya masa gaskiya ya ja hankalinsa an gane ko wanda kasancewar sai da ya musulunta shi wannan kin yanda ya buga gaba ya zo ya iske wannan sarki ya faɗa masa gaskiya ya ja hankalin shi sai da aka yi mamaki yanda yake da jur'a da kokarin ya shigo ya ma wannan shugaba magana sannan haka lokacin da sarkin Masar ya yi kokarin meka garuruwa na musulmi ga wannan azzalimi ta tar kenan a lokacin da suke yakar musulmi Sheikhul Islam ya zo ya masa kashedi ya masa barazanar cewa in ya sake ya meka wannan gari to za su zo shi ma su gama da shi abin da ya sa wannan sarki ya ja baya ya ki meka garuruwa na musulmi ya ce a bari mu za mu je mu yake su da izinin Allah kuma za mu yi galaba a kansu abu na goma dangane da yaban da malamai suka masa. Malamai sun zuba yabo mai yawa akan Sheikhul Islam, makiyansa da waɗanda suke tsare kunsa kafin abokansa da almajiransa, hatta da makiyanshi sai da suka yabe shi. Don haka Ibn Nasir din ad-Dimashqi, Allah ya ji kansa, yake cewa sai da na kilga malami ɗaya bin ɗaya sama da malami 80 wanda suka yi zamani da Sheikhul Islam, kowane malami sai da ya jinjina masa ya yabe shi, cai sai da na kilga sama da malami 80. Don haka daga cikin malaman da suka yi yabo na alkhairi a kansa suka bayyana matsayin shi a cikin musulunci, wato akwai Ibn Sayyidin Nas, wani kasaitaccen malami ne wanda ya wallafa littafi wanda ake kiran shi Uyunul Athar fil Magazi wa Shama'il wa Siyar. Ya yabi Sheikhul Islam a cikin yaban da ya masa, yake cewa alfaituhu mimman adraka min al-ulumi hadha. Yace Sheikhul Islam, yace wallahi na same shi yana daga cikin malaman da suka samu kasu wanda yake mai yawa game da ilimi na addini, yana daga cikin malaman da Allah ya musu dace suka samu babban kasu game da ilimin addini. Yace wa kada an yastawiba sunana wal athara hifza, kai yace ya ma kusa duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai ya haddace su gaba daya, kace tamkar ya haddace dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai. Yace in takallama fit tafsiri fa huwa hamilu rayatihi, idan yayi magana akan abin da ya shafi tafsiri to kace shi yake dauke da tuta ta malaman tafsiri, gabaɗaya shine jagaban su. Yace aw aftafil fiqhi fa huwa mudrikun ghayatahu, idan ya bada fatawa a cikin fiqhu to kace ya kai matuka game da ilimin fiqhu. Aw zakara fil hadisi, yace in yayi muzakara ya tattauna da malamai a bangaren hadisi, yace fa huwa sahibu ilmihi wa zuri riwayatihi, wato ma'abucin ilimin hadisi ne kuma ma'abucin riwayar sa ne. Yace aw habara bil milal wan nihal lam yura awsa'a min hilatihi fi zalik, ko kuma ya ringa tattaunawa da ma'abuta addinai, sauran addinai da hanyoyi waɗanda suke na daban waɗanda suka saba ma hanyar musulunci, to ba kace ba a taba ganin wanda yake masani dangane da duk wasu addinai sama da shi. Addinin da kake takama to yafi ka sani shi, domin ya karance shi karantar da kai baka yi ba, idan kuwa tattauna da shi sai ya kai ka bango. Sai yace baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi, yace a kowane fanni na ilimi to ya daukaka ya fifici duk waɗanda suke ƴaƴan wannan fanni na ilimi, duk wani fanni da ka sani to duk malaman da suke takama a wannan fanni to ya fifice su. Yace kai walam tara ainu man ra'ahu mithla, duk wani ido da ya ganshi to bai taba ganin kwatancin sa ba, in dai ka ganshi to baka taba ganin kwatancin sa ba wanda ya kai fagen shi a ilimi. Yace wala ra'at ainuhu mithla nafsi, yace kai shi ma kanshi bai taba ganin kwatancin kanshi, sai dai yayi tawadu ya nuna cewa shi ba kowa bane. Wannan yabo kenan na Ibn Sayyidin Nas da ya masa. Malami na biyu wanda ya yabe shi almajirinsa Shamsuddin Az-Zahabi a cikin littafin sa Siyaru A'lamin Nubala, yake cewa huwa akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'uti, yace ai matsayinsa ya wuce a ce kwatanci na garamin almajiri a ce na bayyana sifofinsa cewa yana da ilimi kaza, yana da kaza, yana da kaza. Al-Imam Az-Zahabi yace falau kulliftu bainar rukuni wal maqam, yace wallahi inda za a zo a tsida ni tsakanin Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim a nan gindin Ka'aba a rantsar da ni, yace wallahi da halaftu inni ma ra'aytu bi ayni mithlihi, yace wallahi zan rantse da Allah da idona ni dai ban taba ganin wani malami kwatancin sa ba, yace inda za a zo da ni a tsida ni tsakanin kenan Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim a rantsar da ni da Allah cewa na taba ganin malami kwatancin shi, yace wallahi zan rantse da idona ban taba ganin malami wanda yake kwatancin sa mai ilimi na addini. Yace wala wallahi ma ra'ahu wa mithla nafsihi fil ilmi, yace wallahi ko shi kanshi bai taba ganin kwatancin kanshi wato dangane da ilimi na addini. Abin da yake nihi ba yana nihi ba wai duk waɗanda suka gabace shi ya fi su ilimi, a'a wanda ya tara zamani da su da idan shi shi dai bai taba ganin wanda ya fi shi ba. Malami na uku daga cikin malaman da suka yabe shi wato shine Taqiyuddin As-Subki, shine yake cewa wa qadaruhu fi nafsi, shine yace wa qadaruhu fi nafsi a'zamu min zalika wa ajal. An gane ku? Wato yake cewa darajar Sheikhul Islam yace a cikin zuciyata yace daraja ce mai girma wadda take madaukakiya, yace ma'a ma jama'a Allahu lahu min az-zahadati wal wara'i wad diyana, tare da abinda Allah ya hada masa ga kyamar duniya, ga tsantsanin haram, sannan kuma ga riko da addini. Wani suratul haqqi wal qiyam fihi la li ghardin siwahu, ga taimaka ma gaskiya, ga tsayi tsayin daka akan tabbatar da gaskiya ba dan wata bukata ta rayuwar duniya kawai sai dai dan tabbatar da gaskiya a doron kasa. Yace wajrihi ala sunanis salaf, ala sunanis salaf, da yanda yake bin tafarki na magabatan kwarai. Yace wa akhdhihi min zalika bil akhdhi al awfa, da yanda yake ruku da rabu wanda yake cikakke game da hanyar magabata, duk abinda zai yi to sai yayi kokarin ya samu magabaci a kan shi, duk abinda zai fara. Shine sai yace wa garabatu mislihi fi hadha az-zaman, yace bal min azman, yace a irin wannan zamani, yace samun irin shi, yace wa yace kai bari ma duk zamunna da suka wuce samun irin shi sai an tona, babu a samu ba amma sai an tona. Malami na hudu daga cikin malaman da suka yabe shi shine Muhammad ibn Abdul Barr Ash-Shafi'i, wanda ake kiran shi As-Subki. Shine yace ma yubigu ibn Taymiyyah illa jahilun aw sahibu hawa, yace ba kowa yake kyamar Ibn Taymiyyah yace sai jahili, wawa, ko kuma wanda yake ma'abucin san zuciya, wanda san zuciya yayi kanta a cikin zuciyarsa. Yace fal jahilu la yadri ma abu, yace jahili ku rabu da shi dan shi bai san abin da yake faɗa ba. Yace wa sahibul hawa, shi kuma abucin san zuciya, yasudduhu hawahu anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi, san zuciya shi yake mai kane kane bayan ya san gaskiya kuma yake faɗa. Dan haka yace ba wanda zai kishi yayi kyamar shi sai jahili ko kuma ma'abucin san zuciya. Malami na biyar wanda abokin jayayyarsa dai abokin gabar shi ne, shine Kamaluddin ibn Zamlakani Ash-Shafi'i. Shine yake cewa, an gane ko, yake cewa kana idza su'ila, yake fada dangane da Sheikhul Islam, yace kana idza su'ila an fannin min al-ilmi, ya zamanto in an masa tambaya dangane da wani fanni na ilimi, dhanna ra'i wa sami'u annahu la ya'rifu ghayra zalika al-fann, mai ji da mai ganin sa sai ya zatan cewa banda wannan fanni ba wani fanni da ya sani kawai din ba wannan ba. An gane ko? Ma'ana in aka masa tambaya dangane da wani fanni na ilimi, idan ka ji yana bayani sai ka yi tsammani banda wannan fanni da dai bai taba sanin wani fanni ba. Kaga duk lokacin da mutum zai takaita akan fanni guda to ilimin shi zai hifadi. To in yayi magana akan wani fanni sai ka yi tsammani banda wannan fanni bai san kowane fanni ba. Wa haka ma anna ahadan la ya'rifu mithlahu, sai ma mutum yayi hukuncin cewa ai babu wanda ya san wannan fanni irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sai yace wa kana al-fuqaha'u min sa'ir al-qawa'id idza jalasu ma'ahu istafadu fi madhahibihim minhu ma lam yakunu arafuhu qabla dhalik, yace manyan malamai, malaman fiqhu daga cikin dukkan madhahib din suka zauna da shi to za su fa'idanci abinda kafin wannan lokaci ba su san shi ba game da mazhabinsu. Idan ka zauna da shi kai kana takamar babban malami ne na mazhabi kaza, to sai ya sanar da kai abinda baka sani ba a mazhabinka. Sannan sai yake cewa wala yu'rafu, sai yake cewa wala yu'rafu annahu nazara ahadan fanqata ma'ahu, ba a taba sanin ga wani malami daga cikin malamai da Sheikhul Islam ya tattauna da shi a ce Sheikhul Islam ya kyale, sai dai malamin akai shi bango shi zai ja bakin sa ya kyale ba ya da hujja. Yace wala takallama fi ilmin min al-ulumi sawa'an kana min ulumi shar'i aw ghayriha illa faqa fihi ahlahu wal mansubina ilayhi, yace bai taba yin magana game da wani ilimi daga cikin dukkan wasu wani bangare na ilimi yace kai sawa'an ilimi wanda yake na addini ko wani ilimi na daban yace illa faqa fihi ahlahu sai ya fifici masu ilimin da wanda ake dangana ilimin zuwa gare su sai ya fi su sanin ilimin yace lam yura min 500 sanatin ahfazu min yace tun yau da shekara 500 malamin da yafi shahada yace ba a gani ba wannan fa makiyin shi ne yake fadar haka wanda yabo in ya fito daga bakin makiyi to yafi daraja a ce makiyin ka yabe ka to wannan an fi karba da hannu biyu a jinjina amma in masoyin ka ne ya yabe ka sai a ce daman ya aika to amma makiyin ka ne ya yabe ka malami na shida daga cikin malaman da suka yabe shi akwai Ibnu Daqiqil Iyi wanda ya rasu shekara ta 702 shine yake fada yake cewa lamajtama'atu bibni taymiya yace lokacin da na hadu da Sheikhul Islam Ibnu Taymiya yace ra'aytu rajulan lil ulum kulluha baina aynayhi yace wallahi mutun ne na gani wanda ilimi gaba ɗaya gashi a tsakanin idanunsa ya akuzu minha ma yuridu wa yad'u ma yuridu ya dau abin da yake so ya bar abin da yake so ma'ana ilimi gaba ɗaya ka ce an tattara masa a tsakanin idanunsa yana kallon ko ina duk wani ilimi da ka sani ya dau abin da yake so ya aje abin da ya ga bai yi ba malami na bakwai daga cikin malaman da suka yabe shi wato shine al-Imam al-Barzali Abu Muhammad al-Qasim Ibn Muhammad al-Ishbili shine yake cewa kana imaman la yulhaqu gubaruhu fi kulli shay'in yace Sheikhul Islam Ibn Taymiya yace malami ne jagora ne wanda a cikin dukkan wani abu na ilimi yace ba wanda ya cimma kurarsa ba wanda yake ganin kurar shi ma'ana yayi gaba kurar shi ma ba a hangowa balantana a cin masa sai yace wa balaga rutubatal ijtihad ya kai martaba ta ijtihadi ma'ana malamai masu cin gishin kansu wanda ba ruwan su da cewa sai sun yi takalidanci su ce mazhabi kaza suke bi wanda za su dau aya ta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su za su ringa ba da fatawa yace wajtama'at fihi shurutul mujtahidin duk wasu sharuda na malamai waɗanda suke mujtahidun wato sun hadu gare shi sai yace wa kana idza zukira at-tafsir wa kana idza zakara at-tafsir idan ya fara bayani abin da ya shafi tafsirin alqur'ani abhatan nas min kasrati mahfuzih sai ya dimotar da jama'a saboda yawan haddacewa da yima tafsirin alqur'ani da maganganun magabata akan fassarar ta alqur'ani da yanda zai ringa gangaro da tafsirin alqur'ani ɗaya bayan ɗaya da ba dukkan wani harafi ko wata fada ta alqur'ani abinda ta cancanta in mas'ala ce wadda take buƙatar a rinjaye da ita sai ya rinjaye da ita in wadda za a raunana ce ya raunana ta in wadda za a ruguza ta ne wadda ta ci karo da nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yanki malam ya ruguza ta da manyan dalilai waɗanda suke masu ƙarfi dan haka ma yake cewa duk waɗanda suka halarci majalisin shi wato suna mamaki matukar mamaki game da al'amarin sa yace amma tare da haka wato mutum ne ya yanki ga kyamar duniya ga ibada ga kula da ambaton Allah subhanahu wataala kuma ga kokarin kiran jama'a zuwa ga addinin Allah amma tare da cewa duk waɗannan aikace ba su hana ba yayi ilimi wanda yake mai yawa a cikin addini malami na takwas Abul Hajjaj Al-Mizzi wanda yana daga cikin wato almajiransa sai yake wato Abul Hajjaj Al-Mizzi ad-Dimashqi yake fada cewa ma ra'aytu mithlahu yace da dai ban taba ganin malami kwatankwacin sa wala ra'ahu wa mithla nafsihi shi ma bai ga kwatancin sa yace wa ma ra'aytu ahadan a'lama bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wala atba'a lahumu minhu yace ban taba ganin daidai da mutun daya mafi sani game da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da shi yace kuma ban taba ganin mutumin da yake kokarin bin alqur'ani da sunna sama da shi a wata fada shi al-Imam al-Hafiz al-Mizzi Abu al-Hajjaj al-Mizzi yake cewa lam yura misluhu منذ 400 سنه yace tun yau da shekara 400 ba a taba sanin wani malami kwatancin shi ba a taba ganin wani malami wanda ya kai kwatancin sa dan haka wannan malami na tara Ibn Hajar yake cewa wa min ajabi la ajab, yace yana daga mafi mamakin abun mamaki, anna hadhar rajula, yace wannan mutum kenan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kana a azaman nasi kiyaman ala ahli bid'ah, yafi kowa tsayawa tsayin daka game da yakar ɗan bid'a min rawafid ɗan shi'a. Dan haka ya wallafa littafi mai suna Minhajus Sunna An-Nabawiyya, littafin kusan mujalladi 8 ne, martani ne yake maidawa akan ɗan shi'a. Sai yace wal hululiyya wal ittihadiyya, da ɗan aqidar cewa Allah yana ko ina, an gane ko aqida ta ittihadiyya al hululiyya. Sai yace wata sanifuhu fi zalika kathiratun shahira, yace littattafan da ya wallafa game da haka yace suna da yawa ba sa lissafuwa. Kai falma yake cewa walau lam yakul li shaykh taqiyuddin min al manaqib illa tilmizuhu ash-shahir ash-shaykh Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya sahibu at-tasanif as-sa'ira allati intafa biha al-muwafiq wal-mukhalif lakana ghayatan fi dilalati ala idami manzilatihi, yace wa kaifa shahida lahu bi taqaddum fi al-ulumi wat-tamayyuz fi al-manduq wal-mafhum a'immatu asrihi min ash-shafi'iyya wa ghayrihim faqulan 'anil hanabila, yace inda a ce Sheikhul Islam ba shi da wani matsayi ma a ce kawai sai almajirinsa Ibn al-Qayyim, wanda Ibn al-Qayyim ya wallafa littattafai masu yawa da wanda ya ba shi hadin kai da wanda ya saba masa, gaba ɗaya ba wanda bai amfana da littafin Ibn al-Qayyim ba, da wanda yake mai gaba da shi da wanda yake masoyin shi kowa ya amfana da littattafansa, yace da wannan kadai ya isa ya nuna matsayin shi da darajar shi, inda a ce wai ba shi da wani matsayi kawai sai wannan almajirin nasa daya daya, to wannan kadai ya isa ya nuna matsayinsa. To dan haka yaban da malamai suka masa yabo ne wanda yake ya wuce a lissafa. Abu na 11 wanda shine gabanin na ƙarshe kenan, wato kiran ƙarya da aka masa, wanda da yawa daga cikin waɗanda suke gaba da shi suke jayayya da shi na malaman zamaninsa, daga cikin sufaye da waɗanda suke almutakallimun da waɗanda suke ɗan bid'a, sun yi maganganun waɗanda suke na cin mutunci da aibantawa ga Sheikhul Islam, kai har ma yau akwai malaman da suke aibanta shi, suke yankin ƙarya su jingina masa. Amma asalin wannan ƙarya, wanda ya fara kirkira masa wannan ƙarya, akwai wani malami da ake kiran shi Ibn Baquqa. Ibn Baquqa ya yawuta duniya, ya wallafa wani littafinsa wanda ya shahara, ana kiran shi Rihlatu Ibn Baquqa, wanda littafin ana kiran shi Tuhfatul Anzar fi Gara'ibil Amsar wa Gara'ibil Asfar. Shine yake bada labarin wai ranar da ya shiga birnin Dimashq ta birnin Sham, ya shiga a ranar Alkamis 9 ga watan Ramadan shekara ta 726 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya shiga birnin Dimashq wai ya halarci sallar Juma'a, Sheikhul Islam yana magana akan minbari yana ma mutane wa'azi, sai yake cewa wai Allah yana saukowa samar duniya kamar yanda nake sauka daga kan minbari, wai sai ya sauko daga kan matattakara ta minbari wai yake nunawa. Yace sai wani malami daga cikin malaman Malikiya ya tashi ya haro masa, da wannan malami ya haro masa yana tattauna da shi, jama'a suka tashi suka roho ma wannan malami, suke dukansa suke bugon shi da hannunsu da takalmansu, sai da suka kayar da wannan malami. To wannan ƙarya ce ya kirkira ma Sheikhul Islam. Malamai da suka yi bayani kasancewar a wannan shekara da yake cewa ya shiga wato birnin Dimashq, cewa ran 9 ga watan Ramadan shekara ta 726, to a wannan lokaci Sheikhul Islam yana kurkuku, an kama shi yana cikin kurkuku. Malamai suka ce sai dai in minbarin ne ya tashi daga masallaci ya koma cikin kurkuku. A shekarar da yake cewa ya shiga, shi kuma a wannan lokaci ya jima ma a cikin kurkuku, wanda kuma tunda aka sanya shi wannan kurkuku bai huta ba a cikin nan, Allah ya karbi rayuwar shi bayan shekara biyu. Shi kuma ya ce wai ya shiga birnin Dimashq a rana kaza, ya shiga wai ya same shi wai ga maganganun da yake akan minbari, ƙarya ce ya kirkira masa, wanda kuma a cikin maganganun shi littafin da ya wallafa ƙaryace-ƙaryacen sun wuce a lissafa. daga cikin ƙaryace-ƙaryacensa yake cewa wai ya je birnin Hind, da ya je birnin Hind ya samu wani wanda ake kiran shi Abu al-Awliya, wato ya shiga wajen shi ya mai sallama, ya rungume shi, wai jikin shi ɗanye shirt, yake cewa bai taɓa rungumar wani jiki mai tafshi sama da nashi. Yace duk mutumin da ya ganshi sai ya tsammanin cewa dan shekara 50 ne, wai shi kuma wannan mutum wanda ya haɗu da shi wai a wannan lokaci shekarun shi a duniya shekara 350, kuma a duk shekara 100 wai sabon gashi yake fitowa kuma da sabon haƙora, kaji fa shekara 350. To me irin wannan zance dan ya ce wani yayi kaza, yaya za a zance shi? Kaji wai ya haɗu da shi wai shekara 350 mutum, wai da ya rungumi da jikin shi wai bai taɓa jin jiki mai taushi irin nashi, wai in ka gan shi ka ce ɗan shekara 50. Ƙarin ƙarya ce a yi duk shekara 100 wai sabon gashi yake tohowa, kuma sannan kasancewar sabbin haƙora suke fito masa. Abu na ƙarshe game da tarjaman malam, irin jarrabawar da malam ya haɗu da ita da kuma lokacin da Allah ya masa rasuwa, malam ya haɗu da musiba mai yawa wanda kuma kasancewar dukkan wato jayayya ce ta malamai waɗanda suke masu gaba da shi a zamaninsa, wanda suke manya-manyan malaman kuma dukkansu galibi alƙalai ne. Ka san in kana jayayya da wanda yake alƙali, an gane wanda yana ganin cewa wuƙa da nama ta zartar da hukunci a hannunsa, to abu ne wanda yake da wahala ko kana da gaskiya a baka gaskiya. To manya-manyan malaman da suke ganin ya saba musu dangane da fatawarsu da wasu arakinsu, to galibinsu alƙalai ne, da kuma waɗanda suke al-mutakallimun, malaman falsafa, da waɗanda suke kuma sufaye. To wannan shi ya kai su suna da wata alhurma a wajen shugabanni, suka kai ƙaran shi aka sanya shi kaso. Kaso na farko an sanya shi a shekara ta 705 a ranar Juma'a 26 ga watan Ramadan, an gane ko? Wanda a daren Idi sai aka ɗauke shi daga wannan kurkuku aka kai shi wani kurkuku na daban wanda cikin rijiya ne aka je aka saka shi. Wannan gidan kaso sai da ya cike shekara guda, sannan a ran 23 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 207 aka fitar da shi. Kenan kaso na farko da aka sanya shi shekara nawa yi? Sai da ya shekara 2 a cikin gidan kaso, an gane. Kenan an shigar da shi kaso shekara ta 705, kenan an fitar da shi shekara ta 707. Sannan bayan haka kuma wasu sufaye suka kai ƙaran shi, an gane ku? Aka kama shi aka maida shi kurkuku sai a wannan shekara aka sake maida shi kurkuku sai a shekara ta 709, sannan aka fitar da shi a ranar sallar Idi. Sannan kuma a shekara ta 726 aka sake kama shi aka kai shi kurkuku aka hana shi ba da fatawa, wanda a ranar Juma'a, an gane ko? Aka kai shi kenan gidan kaso aka sa shi a shekara ta 706, wanda a wannan shekara aka kai shi aka sanya shi kurkuku, wanda shi yake cewa wai ya zo ya haɗu da shi wai a mimbari ga abubuwan da ya faɗa, to a wannan shekara aka sanya shi kurkuku yana cikin gidan kaso. Wanda kuma sai da ya zauna a wannan kama shi da aka yi na ƙarshe shekaru 2 da wasu watanni, Allah ya masa rasuwa a cikin kurkuku daren Litinin 20 ga watan Zulka'ada shekara ta 727. Shekara ta 727 Allah ya masa rasuwa, da 28 nake ne. Kenan a ranar Litinin 20 ga watan Zulka'ada shekara ta 728 Allah ya masa rasuwa, jama'ar da suka halarci jana'izarsa sun wuce lissafi. Kamar yadda al-Imam Ahmad yake cewa qulu li ahli al-bid'i bainana wa bainakum shuhudul jana'iz, ku faɗa ma ƴan bid'a bambancin mu da ku yawan masu halartar jana'iza, jama'ar da suka halarci jana'izar shi sun wuce a lissafa. Ka je ka tambaya a Najeriya an taɓa yin jana'izar da ta haɗa jama'a irin na Malam Jafar? Ba a taɓa yin jana'izar da ta haɗa irin wannan jama'a. To shine al-Imam Ahmad yake cewa qulu li ahli al-bid'i, yace ku faɗa ga ƴan bid'a bainana wa bainakum shuhudul jana'iz, bambanci tsakanin mu da ku, ku gane cewa mu muke gaba da ku, yace su ne waɗanda suke masu halartar jana'iza. Yace wa hakaza ma taba'da hayatin hafilatin bid'a wa wal jihad wa tadris wal fatawa wa ta'lif wal munazara waddifa'i an manhajis salafi yace haka malam ya kwashi rayuwarsa game da kira zuwa ga addinin Allah da jihadi da karantar da jama'a da bada fatawa da wallafa littattafai da tattaunawa game da duk waɗanda suka saba ma wato tafarkin magabata da ba kokarin bada kariya dangane da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita yace walam yatazawwaj yace malam bai taba yin aure ba walam yatasarra malam bai taba wato rubun kuyanga baiwa cewa tashi ce walam yukhallif malam kuma da ya mutu bai malam da ya mutu bai bar dukiya ba Allah ya ji kansa kenan wannan shine takaitaccen abin da ya shari bayanin sa akwai littattafai da dama wanda malamai sun wallafa wanda duk mutumin da yake bukatar neman karin bayanin sa to a can zai samu bayani dangane da rayuwar malam akwai al-bidaya wa nihaya ta ibnu kathir akwai ad-durarul kamina na ibnu hajar akwai al-badrul qali na al-imamu shaukani akwai tazkiratul huffaz na al-imamu zahabi akwai az-zailu ala tabaqatil hanabila na ibnu rajab al-hanbali akwai dabaqatul mufassirin akwai dabaqatul huffaz na al-imamu suyudi akwai fawatul wafayat na al-imamu al-kutubi da sauran littattafai waɗannan kenan duk littafin da ka koma zaka samu bayanin sa kuma akwai littattafai na musamman wanda aka wallafa kawai tarjuma ce game da bayanin rayuwarsa akwai ar-raddul wafir na ibnu nasiruddin ad-dimashqi akwai al-uqudud durriya fi manaqib ibn taymiya na ibnu abdul hadi al-maqdisi sannan akwai al-kawakibud durriya fi manaqib ibn taymiya na al-imam al-karami sannan akwai ash-shahadatu az-zakiyya fi sana'i al-a'immati ibn taymiya sannan akwai ibn taymiya baqalu li-islahi ad-dini na al-imam al-istanbuli sannan akwai ibn taymiya al-muftara alayhi na salim al-hilali sannan akwai ibn taymiya hayatuhu wa asruhu na muhammad abu zahra sannan akwai min rijal al-fikr wanda shi ma na abul hasan an-nadawi yayi bayani akan rayuwarsa wannan sune kadan daga cikin kenan bayanin malam na insha Allah ta'ala zamu takaita kenan sai dai a dawo hakuri darasi na gaba kenan littafin zamu shiga bayani akan sa kenan da abin da ya shahi littafin kuma da darasin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk